nous sommes endettés. Pour 50 ans.
Muryar marigayi Thomas Sankara kenan lokacin da yake jawabi a taron shugabannin kasashen Afirka a karkashin inuwar kungiyar OIA wato AU a yau. A nan yana mai jan hankulan su akan illar bashin da kasashe masu tasowa ke ci daga Bankin Duniya da asusun bada lamani wato FMI. Gamsuwa da yadda Thomas Sankara ya dage da ayyukan maido da martabar Afirka ya sa a yau ake begen sa. In ji Farfesa Abuba na Maiwa. Malami a Jami'ar Sheikh Anta Diop dake kasar Senegal
dan Afirka wanda ya zamanto kanshi ya waye idan aka mishi zancen Thomas Sankara gashi cikin shi yana tashi domin ya san abin da ya shibka da ya je shi majalisar dinkin duniya sai ce shi bai zo ba ga sunan kawai an kasar Burkina Faso ya zo ne ga sunan kasashe masu fama da talauci kuma wanda ya zamanto ana rubuta cike da dukiyar su wato duk kasashe da ya zamanto ana sace musu dukiya ta fannin kamawa ta mallaka ko sata ta wajen jari hujja duka ga
Jam'iyyar MPN kishin kasa wacce aka kafa a karkashin turba irin ta yaki da miyagun halayen shugabanni na daukar Thomas Sankara a matsayin wani gwarzon da matasan yau za su dauki darussa daga tsarin rayuwarsa mafarin shirye wannan muhawara akan tarihin marigayin Alhaji Ibrahim Yakubu shine shugaban wannan jam'iyya
al'umma Afirka da ta duniya ta bashi wasu martabobi wanda muke so mu yi koyi da su ya so kasar shi muna son wannan koyin kishin kasa da ya zo kuma bai handami kudin kasa bai arzuta kanshi ba saboda yanzu abinda duniya ta bada alamu abinda kasashen mu suka bada alamu sune masu milki wani bi sun hi kasa arziki gaba ɗaya koyi na uku wanda muke so mu lissafa shine kamar yacce ba mai zuwa ya gina ma kasar ka sai kai da kanka kamar komin karamcin kasar komin talaucin ta ku ne za ku nemo ilimi karhi kuzari na ku gina ta abinda mu muke so dawo ga tattauna menene jam'iyya ka wata mu wanda take so ta yi jagorancin adalci da mutunci a cikin kasashen Afirka kamar kasar Niger menene muke dauka cikin tahiyar Sankara wanda zai mana unhwani menene kuskuren da Sankara ya yi wanda mu za mu gudun shi don mu gyara tahiyar mu
shekaru 31 bayan rasuwar Thomas Sankara iyalinsa da sauran makusantansa na jiran ganin hukumomin Burkina Faso sun zakulo waɗanda suka halaka shi sai dai har yanzu shiru kake ji abinda Hajiya Rabi da Dagawo tace aiki ne dake jiran matasa
cikin kasashen mu na Afirka wannan abinda ake kira impunity ya yi kamari ne sai dai matasa a yi kiransu in suna son kasarsu in sun samu iko su yi kokari su yaki da wannan rashin adalci
a ranar 15 ga watan Oktoba na 1987 ne wasu sojoji a karkashin jagorancin Captain Blaise Compaoré suka yi wa Captain Thomas Sankara kisan gilla a lokacin da suke kokarin kifar da shi daga karagar mulkin kasar Burkina Faso da ya shafa shekaru kusan hudu a kanta juyin mulkin da ake hasashen an tsara shi ne da nufin murkushe fito na fitan da marigayin ya kaddamar da turawa saboda zargin su da cin haƙoƙin nafiyar Afirka da na 'ya'yanta Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger